بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dukkan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya hada fuskokin mu a wannan safiya mai tarin albarka, safiya ta Lahadi ta kuma 26 ga watan Shawwal a wannan shekara ta 1437, kuma daidai da 31 ga watan 7 shekara ta 2016 miladiya. A wannan safiya za mu tashi a darasi na 58 a karatu wannan littafi mai albarka, littafin Muwatta'u Malik, a inda muke cikin kundi na 5 ma'ana kitabul Juma'a, kuma a babi na 2 ma'ana babu ma jaa fil insati yawmal juma'ati wal imamu yaqtu, babu ma jaa, babun da yazo zai yi magana fil insati akan abin da ya shafi yin shiru yawmal juma'ati a ranar juma'a, wal imamu yaqtu a lokacin liman yana huduba. Wannan tarjama sai yake nuna mana shirin da ake nufi a nan shine idan liman yana huduba ta sallar juma'a, kuna jira ke kofin insati wurin yin shiru yawmal juma'ati a ranar juma'a, yin shiru a ranar juma'a. Sai yace wal imamu yaqtu a lokacin liman yana huduba, kenan ba wai ranar juma'a ce gaba daya ake son mutum ya yi shiru ba, a zai yi shiru ne a dai a ranar juma'a daidai lokacin da liman yake huduba. Tunda aka ce daidai lokacin da liman yake huduba, ya nuna huduban mai kenan huduba sallar juma'a shine asali, amma za a iya yi wa ranar juma'a kuma liman yana huduba ta sallar Idi. Kuna shi da jiki zai wa ranar juma'a liman yana huduba ta karamar sallah ko babbar sallah. To duk wani abu, duk wani taro na musulunci shiru ake yi, ana sauraron wanda yake jawabi, sawa'un hudubar juma'a ce, sawa'un wa'azi ne, sawa'un karantarwa ce, sawa'un nasiha ce, da wani ya tashi yake gabatarwa, duk wani abu da yake shiru ake yi, wannan ita ce karantarwa ta musulunci. Amma shirin ya karfafa, ya gurin kasa, ya haɓaka, ya wajaba a sauraron huduba ta juma'a, wannan shi da ke ko a sauraron huduba ta juma'a. A wannan lokaci shirin ya fi ƙarfi sosai da sosai. Dan haka ne muka karanta hadisin da muka karanta jiya na Abu Huraira da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, idan qulta li sahibika ansit, idan ka ce ma wanda ke kusa da kai ka ce da shi yi shiru, wal imamu yaqtu a lokacin liman yana huduba, shi yana magana kenan, sai kai ka ce da shi yi shiru dan kaga yana surutu, kaga yana magana, kuma idan ana huduba fa a magana, sai ka gan shi yana magana sai ka ce yi shiru, in za ka masa magana no kenan. Ai karfe baya amo shi kadai, karfe baya kara shi kada, sai an hada shi da wani karfa. Kaga idan aka bada damar mutum na biyu ya ce da mai magana yi shiru, sai mutum na uku ya ce ku ba kwa ji ana huduba ne, an samu mutum na kenan, sai na hudu ya ce ai kai ka taya su na kenan, biyar kenan, ku lura da kyau ko. Na shida ya ce buku san an hana ba, ya ce to ai kai ma ka shiga hannu, haga sai abin ya ta tafiya. To sai aka ce idan qulta li sahibika, in ka ce man na kusa da kai ka ce da shi an su kai shiru, duk da kaga yana magana kuma magana da yake barna ce, sai ka ce da shi yayi shiru, sai Rasulullahi ya ce fa qad la gauta, kai ya tashiyar magana, kai magana da bata da amfani, bata da alkhairi, ya ma kuma juma'ar ka mun gane ko makomar juma'a kan insha Allah ta'ala ta yi kunji jumlar, amma shi kan yayi azhar ne, shi wanda ya fara magana azhar ne, duk wanda yayi magana a lokacin da liman yake huduba, duk wanda yayi magana a lokacin da liman yake huduba. To da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewar juma'ar kai tsaye ta koma azhar. A hadisi daga Ali bin Abi Talib